أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما سألهم ونقص دنيسا إنا مكسلما إلين تأدين المسلم شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واتشيك بروانا كراتو na fasar littafin al-burda shine burdatul madih na al-imam Muhammad bin Sa'id al-Busiri radiyallahu anhu, wanda kuma yau shine halkan mu ta hudu, kuma za mu tashi a fasali na hudu a cikin wannan littafi na al-burda, wanda al-imam al-Busiri radiyallahu anhu yake fada cewa al-faslur rabi'u, fasali na hudu, fi maulidihi sallallahu alaihi wasallama, a cikin haihuwar manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare sa. Wanda wannan fasali zai mana magana ne akan abubuwan da suka faru a lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, na abubuwan ban mamaki waɗanda suka faru. To shine zai mana bayani, yake cewa abana mawliduhu an dibi unsurihi, ya diba mota da in minhu wa muhtatami. Yace abana mawliduhu haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abana ta bayyanar an dibi unsurihi, daga tsalkin asulin shi. Yace ya diba mutada'in, ya tsalkin mafara minhu, daga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama, wa muhtatami, da kuma watan wurin cikawar shi. Wanda yake magana kan wannan baiti shine yake cewa mawliduhu haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abana ya bayyanar an dibi unsurihi, daga tsalkin asulin shi. Wai ma'ana shine abubuwan da suka faru a daren da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan abun yayi ishara, ya tabbatar, ya bayyanar da watan tsalkin nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma tsalkin shi kanshi sallallahu alaihi wasallama. Saboda abubuwan da suka faru a gare shi, an sani ba taba ganin haka ga wani abun haifuwa ba. Yanda aka haife shi ba yi da wata kazanta ta jini haka, kuma yadda yankakin cibin shi da haurun shi da sauran dukkanin abubuwan ban mamaki da suka faru na haske da duniya ta yi ko ina, kuma ya faɗo shi ma yana mai suci daga Allah madaukakin sarki, da kuma hasken da yake ta gudana a ko ina. To shine yake nufin cewa to wannan haihuwa da aka yi, to lalle ta bayyana da tsalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin gashi an haihuwa wanda ba ta bayyana haihuwa irin ta ba. Sai ce ya diba mota da in minhu, ya dadi ko ya tsalkin mafara daga gare shi ne garin Makka kenan, inda ya faru ko tun da kaga garin Makka aka haife shi. To shine ma'anar ya diba mota da in minhu, ya tsalkin mafara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa muhtatami, da kuma wurin cikawar shi, shine ma'ana garin Madina kenan inda ya zauna. Wai ma'ana yana ishara su kuma zuwa ga tsarki zaman samun daukakar na waɗannan garin na Makka da kuma garin Madina. Garin Makka inda aka haife shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, garin Madina kuma inda ya hijira ya koma zuwa gare shi. To shine yake nufin cewa ya tsarkin waɗannan wurare inda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine mafara tashi din, da kuma inda watan ya cika shine a garin Madina kenan, inda rawar shi take sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan sai al-Imam al-Busiri ya ci gaba da cewa yawmun tafarqasa fihi al-fursu annahum qad unziru bi hulul al-bu'si wan niqami. Yace shi ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yawmun wani ne ne wanda yake tafarqasa fihi al-fursu, mutanen Farisa sun gane fihi a cikin shi cewa lalle hakika annahum, lalle su qadun ziru, hakika an yi musu gargadi, an sanar da su, an ba su labari, bi hululil bu'si, da sabkar tsanani gare su wanne kame da kuma azaba. Wai ma'ana shine wannan dare wanda aka haife manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi, to mutanen Farisa, kasar Farisa, wato a wannan dare lalle sun gane, sun ga tuna cewa lalle tabbas hakika abokayensu sun ba su labarin cewa za a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda a lokacin Farisa suna daga cikin cibiya watanta waɗanda suke ake kafirci a ciki. Dama kucin da Farisa da Rum a wannan lokacin su ne masu ƙarfi, dauloli masu ƙarfi, waɗanda kuma ba musulunci ne ƙarƙashin su ba. To shine yake cewa to su Farisa waɗanda a wannan rana to sun gane ma'ana sai sun ka tuna da labarin da lalle tabbas aka ga mai cewa a duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara aka haifi wannan babban shugaba a cikin watan jagora kuma a cikin manzanni da annaba baki daya to lalle duk lokacin da aka haife su kare kafirci ta kare to shine yake nufin cewa lalle an ga ya masa kocin an masa gargadin cewa za su samu tsanani da wahala idan gaskiya ta bayyana shine wannan babban annabi mai girma mai daraja ya bayyana shine yawmun shi yana haifo manzo Allah yini ne wanda ta faru rasul fursu farisawa sun gane fihi a cikin wannan yanayin da aka haifi manzo sallama sun gano cewa lalle tabbas annahu musu lalle kadon zuru hakika an ba su labari bi hululil busi da sabka tsanani gare su a duk lokacin da gaskiya ta bayyana shi da manzo sallama ya bayyana wanne kame da kuma azaba duk za ta tabbata gare su idan wannan annabi ya bayyana sai dai abin da zaka masa sauki sai sun imani kurum to shine ka nufin to a daren da aka haifi manzo sallama dare rannan sun ka gane tun rannan sun ka gano haka din sai yace abin da dalili kuma wa bata iwanu kisra wa hawa munsadi'un ka shamli ashabi kisra gairu multa'imi yace sai gashi wa bata iwanu kisra sai ga katangan nan ta kisra sarkin faris kenan sai ga ta wa hawa ta waye gari shine wa bata iwanu kisra sai ga katanga kisra ta kwana kuka ci ta waye gari wa hawa munsadi'un tana bai kakkari wa tana yanki wa tana faduwa sai gashi ka shamli ashabi kisra kai ka ci jama'an nan na mutanen shi kisra din sarkin nasu gaira multa'imi kama ba su taba taruwa ba kuma kama ba su ƙara saki taruwa kuma bayan wannan lokaci din wato shine ma'ana a lokacin yana da wata katanga wanda wannan katanga babbace sosai da gaske wanda ana cewa tsawanta zai kai zira'i 100 hakan ga to kuma wannan ginin wasu ana cewa ya kai shekara 1020 bai taba yin komai ba to amma daren da aka haifi manzo sallama a wannan dare kai sai ga katanga tana yankewa tana faduwa to wannan shine suka tabbatar da lalle tabbas abun nan da aka ba su labari na wannan lamari babban manzo din nan da zai zo duniya to lalle kai lokaci ya zo tunda dama abokayensu sun ba su labarin cewa in wannan manzo babban manzo ya bayyana to abin da zai faru gare su kenan to shine wa bata iwanu kisra sai ga wannan katanga ta kisra sarkin faris kenan ta sai ta waye gari wa huwa munsadi'un tana mai yayyankewa tana faduwa sai gashi jama'a kisra don matsayin su na wata irin daula mai karfi irin wannan sai gashi ka shamli ashabi kisra kai ka ce jama'an nan na kisra duk karfin nan nasu da taron su da yawan su sai ga su gairu multa'imi kama ba su ba taruwa ba sai ga duk al'amuran sun watsi ga baki daya komai nasu ya lalace saboda gaskiya ta bayyana shine nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan sai ya ce wannaru khamidatul anfas min asafin alaihi wannaru sahil aini min sadami yace wannaru sai ga wata wuta ta mutanen faris din nan khamidatul anfasi tana mai bicewar watan numfashi min asafin saboda bakin ciki alaihi akan samu ramazan sallama din wannaru sai ga kurata garin sawata ita kuma sahil aini sai ga tana mai kafewar watan idanu min sadami saboda bakin ciki da nadama na samu ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda suna bautar wuta ne wutar su ma ta yi shekaru wanda wutar nan ba ta mutuwa ba ana ba su bari ta mutu a kowane lokaci masu yin hidima ga ita wannan wuta suna nan wanda yake ita tuwa ba su karewa suna ajiye masu kulawa da ita to ita suke bautar wannan wutar din to amma ana haifar ramazan sallallahu alaihi wasallama wutar da an tara mata ita tuwa inda baya da za a yi a ci gashi ta mutu ta yi shekaru masu dimbin yawa ba gashi ba a taba ganin ta mutu ba amma a daren da aka haifi manzon Allah kawai sai dinsu ga wuta ta mutu ba san dalili ba wuta ta mutu mutus to shine yake cewa wannaru sai ga wuta khamidatul anfas ma'ana wutar ta mutanen faris kenan suke bauta mata sai ga wannan wuta ta zama khamidatul anfas tana mai mutuwar numfashi ma'ana wai ta bici baki din ta mutu min asabin saboda bakin ciki saboda a wannan lokacin gaskiya ta bayyana magana bautar wuta ba ita bace magana ce ta zo a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ita ce ake yi wurin to shikenan sai ga wannan wuta a ta mutu sanadiyar kasancewar watan ai an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi aka haifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wannan haru sai ga koraban mutanen garin sawa da su ma wanda ba a taba ganin waɗannan ruwa sun kafe ba sai ga shi sahil aini sai ta zama tana mai kafewar idanuwa sai ga shi gaba ta kafe kaf min sadami saboda bakin ciki na samu ramazan Allah sallama wannan abun tashin hankali abun da ya faru kenan ga su kafiran duniya kamin ba manzo Allah sallama ya fara kiran su zo su bauta ma Allah to tun daga nan suka fara ganin flashi to gaskiya ta bayyana fa manzo Allah sallama an haife shi saboda haka yanzu maganar bautar duk wani abu wanda ba Allah ba maganar bautar gumaka bautar abin da shafi wuta abotar abubuwan da ake yi to yanzu ta kare tun daga nan suka fara ganin flashin na cewa to lalle gaskiya ta bayyana manzo Allah sallama ya bayyana sirrin duniya din sai ce wasa asawata an gazar buhairatuha wa rudda waliduha bil ghaizihi nazami yace wasa asawata sai gashi watan garin sawata yayi muni ma'ana shine yayi bakin ciki shine wasa asawata sai ga garin fisawata yayi muni abinda yasa yayi muni yayi bakin ciki din nan shine an gazar buhairatuha saboda dan koginta ya kafi wannan buhaira tasgiri na baharu tasgiri na buhaira dan kogi ma'ana ka baka ce dan kogi to shine sai ga garin sawata yayi muni shine wasa asawata garin sawata sai ga shi yayi muni an gazar buhairatuha saboda watan dan kogin nata ya kafi warudda waliduha sai ga shi an mayar da mai zuwa wajen wannan kogi din bin ghaizi sai ga shi an mayar da shi ya dawo da fushi hi nazami lokacin da ya ji kishirwa ya taya nemi ruwa wai ma'ana shi ne garin sawata sai ga shi aka muna nashi garin ne ya rikici koramar da nan suka ibar ruwa nan suka komai an waye garin dare daya kawai ta kafe kaga ba kamin tashin hankali gari suwa to shi sai ce garin sawata sai ga shi yayi muni saboda an gazar buhairatuha wannan dan kogin nasu ya kafe sai ga shi warudda waliduha an mai da mai zuwa wurin wannan kogi wurin ibar ruwa an mai da shi gida bil gaizi da hushi hi nazami lokacin da ji kishirwa ma'ana shi ne sai ga dun masu zuwa wajen ibar ruwa a can din wajen ibar ruwa da suke zuwa domin a zo sai ga shi duk wanda ya zo wurin ibar ruwa ya isko gari ya kafe korama ta kafe ba ruwa to sai fushi da bakin ciki mutum ya dawo gida haka nan fanko ba komai sannan sai ya ce bayan wannan kuma ka annabin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min darami ya ce ka annabin nari kai ka ce ga ita wannan wutar wadda ta mutu ko tun da ya riga ya faɗa maka cewa watan wa naru khamilatul anfas min asfin ku to wannan wutar da ta mutu shine ka annabin nari kai ka ce ga ita wannan wutar da ta mutu saboda tsananin mutuwa kamar ma bil ma'i kamar irin abin da aka ruwa aka gareta min balalin na damshi shine sanyi in ka zo wurin wuta da an kasa da tsananin zafi sai ga ci ta zamo da zafi da sanyi kamar ka zo wata korama wuri haka zaka zo ita inda wannan wuta take to shine ka annabin nare kai ka ce ga wannan wuta ma bil ma'i abinda aka ruwa ne min balalin na damshi ko ka ce na sanyi huznan saboda bakin ciki ne da ta yi wannan mutuwa sai ga ya faru haka sannan wa bil ma'i su kuma ga wadannan ruwan da sun haƙafe na sawata din su kuma kamar ma bin nari irin abinda aka wuta su kuma su gari sun ka zo wurin da an ga san korama ya aka zo za a isko wurin da damshi da sanyi da ka zo ka ji ni'ima sanyi ya buge ka sai ga ta shi kuma kamar ka zo kusa ga wuta to shi na zafi shi kuma shi ka tashi a wannan wurin shine wabil ma'i su kuma wannan ruwa din ma bin nari kamar irin abinda aka wuta na zafi shi a gare ta min baramin su ma saboda bakin ciki kalmar daram tsananin bakin ciki shine daram bakin ciki ne tsananta kwarsu shi yake shi madaram to shine yake cewa kamar watan kamar ka zo inda ruwa wuta suke in ka zo wannan inda wannan koramar din bayan ta kafe da min darami saboda bakin ciki shine ma'ana ka annabin nari kai ka ce ga wannan wuta ma bil ma'i kamar irin abin da aka garo a gare ta min balal na damshi ko na sanyi huznan saboda bakin ciki na haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa bil ma'i haka nan su ma ga wannan ruwa din wannan sun haƙafe ne inda sun haƙafe din ba bin nari kamar irin abin da aka garo a ga wuta ne min darami na watan saboda bakin ciki su ma sai ga wurin ya zama mai sanyi da watan wurin ruwa ya zama mai zafi wannan duk abuwa ne na ban mamaki wanda suka faru a daren da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ke lissafi sai ya ce bayan wannan kuma wal jinnu tahtif wal anwaru sa'iatun wal haqqu yazharu min ma'anan wa min kalimi yace sai ga shi wal jinnu sai ga aljanu tahtif suna ta daga sauti dan ka ce hatifi shine sauti wanda kaje sauti ba ga mai yi ne ba shine wal jinnu sai ga aljanu tahtif suna daga sauti suna ta magana wal anwaru ga haski kuma sa'iatun yana ta ƙara daukaka haski ya game duniya ko ina da ko ina a daren da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal haqqu sai ga gaskiya ya zaharu yana ta bayyana min ma'anan daga lafuzza da ake faɗa na baki wa min kalimi da kuma kalmomi wanda suke na ishara ga su kalmomi ne wanda ba lafuzza ba duk dai gaskiya suke ta bayyana na cewa lalle tabbas yau gaskiya ta bayyana an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga aljannu suna sauti haski yana bayyana gaskiya tana daguwa duk wani mai sauti abinda yake ta yi kiran wanda an sani duka waɗannan abubuwa da al-Imam Al-Busiri ka wannan duk ana a takaice ne wanda in muka ci zamu tsaya mu ta bayanin su to dukkan su kowanne bayani ne mai yawan gaskiya ne abin da suka faru a daren manzon Allah a daren haihuwar manzon sallallahu alaihi wasallam to abin ba dan karami bane kwalle da gaske abuwa suka bayyana ban mamaki sosai da gaske to shine ka ishara zuwa gare su din cewa aljannu aljanu ta hatibu sai ga suna ta sauti wal anwaru ma na suna daga sauti suna ta bayani na haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da annabawa yake na ciki shine wal anwaru haka nan ga haske kuma sa'ada a cikin yana ta daukaka wal haqu gaskiya ya zahara tana bayyana min ma'anan daga lafuzza na magana wa min kalimi da kuma kalmomi na magana duka gaskiya take ta bayyana a ranar cewa a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ammu wasammu fa ilanul bashair lam tusma wa barakatul anzar lam tushami yace ammu sai gashi duk wannan abuwa da suka ta bayyana na hujjoji da dalilai wanda suke tabbatar da gaskiyar manzo Allah sallama ammu sai ga kafirin din ga duk da haka ammu sun makamci wasammu sun kurumci daga ganin gaskiya ma'ana shine ammu sun makamci daga ganin gaskiya ba su ganinta wasammu sun kurumci daga jin gaskiya ba su jinta sai gashi fa ila ladul bashairi watan sanarwa din nan ta busharori lam tusma ba a jiyar da su shi ba wa barakatul anzari haskin nan na gargadi kuma lam tushami ba a nuna musu shi sun haga shi sun haka da gaskiya ba wai ma'ana shine sai ga kafirin da suka kafirci da manzo Allah sallama duk waɗannan abubuwa da suka faru tun lokacin haifuwar shi har zuwa bayyanar shi sallallahu alaihi wasallama aka fara mashi wahayi duk waɗannan abubuwan nan sai ga kafirin sun makamci sun kurunci ba su ji ba su ganin gaskiya sai ga duk wannan sanarwa din nan da ake ta bayyanarwa na bushara cewa an haifi manzo Allah sallama kuma wannan annabi ne mai daraja mafifici to sai ga shi ne ke rufe ammu sun kurunci daga ganin gaskiya wasammu sun watan ammu sun makamci daga ganin gaskiya wasammu sun kurunci daga ganin gaskiya fa ilanu da bashairi sai ga watan sanarwa din nan ta busharori da ake yi na cewa manzo Allah ya bayyana lam tusma ba a jiyar da su shi ba su kwata kwata ba su ji wannan ba su yadda ba ma'ana ba su yadda ba shi ne ma'anar rashin shi din mubarakatul anzar kuma hasken nan na gargadi watan walqiyan nan ta gargadi da manzo Allah ya kai musu na cewa lallai su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to duka wannan din lam tushami ba a nuna musu sun katsinka ai sun ga gane ba sai ga haka nan aka samu su ka mutu irin su Abu Jahl su Abu Lahab su Utbah bin Rabi'a su Shaybah bin Rabi'a su Walid ibn Mughira su Uqbah bin Abi Mu'ayyad da sauran duka kafiran nan gaba ɗaya sai ga su aka waye gari duka ba su wannan abubuwa da ake da an ka nuna musu na gaskiya duk su ganshi ba karshe su kuma to haka nan kafiri Allah ya kare mu yace sannan min ba'da ma akhbara aqwama kahinuhum bi anna dinahum ma awajjala lam yaqumi sannan duk da wadannan abubuwa kuma min ba'da bayan kuma ma akhbara aqwama kahinuhum abunda bokaye sun ka ba mutanen su labari cewa sun ba su labari a kafin manzo Allah sallama cewa lalle fa bi anna dinahum mu awajja lalle addinin nasu wanda yake karkatacci wanda ba bisa ga daidai ba shine bi anna dinahum da cewa lalle addinin nasu na da suke wanda ba na musulunci ba al muawwaj wanda yake karkatacci to lam yaqumi wannan addini ba zai tabbata ba wai ma'ana shine bokayen su sun ba su labari cewa lalle wannan addini suke yi wanda ba addini na Allah ba to su sani ko ga addini bai tabbata za a waye gari wannan addini shikenan ya watan ya ruguje baki daya ya lalace shine min ba'da ma akhbara al-aqwama bayan watan min ba'da bayan ma akhbara al-aqwama kahinuhum bokaye sun ba mutanen su labari cewa bi anna dinahum cewa lalle addinin nan nasu al-mu'awwaj wanda yake karkatacce to lam yaqumi ba zai tabbata ba wannan addini zai ruguje in manzo Allah ya bayyana addinin ƙarya gaba ɗaya zai ruguje baki ɗaya sai addinin gaskiya shine addinin musulunci na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan cewa ba'da ma ayatu fil umqi min shuhubin munqabatun wa kama fil ardi min sanami sannan wa ba'da haka nan kuma bayan ma ayanu abinda sun ka gani su kafire din nan fil ufki a cikin sasannin sama min shuhubin na taurari wanda su wadannan taurari din munqabatun suna masu fadowa wabqa daidai da ma fil ardi min sanami abinda a cikin kasa na gumaka duk inda wadannan gumaka suke anan suke fada suna rugurguza su to duk sun ga irin wadannan abubuwa na ban mamaki kuma kaga da irin wanda sun ga ni shi ma ko na haihuwar manzo Allah shi ma a daren na tawarrudu sun kai kasa kasa sun ka haske duniya ko ina tun daga Makka ma ana hagin kasar Rum a daren da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to nan kuma yana ishara shi kuma zuwa ga watan su ma tawari inda suka rika sabkowa kan suna jifa shedanu aljanu da suke taka junan su suna zuwa sama domin su jiyo maganar mala'iku wai su zo su ga mabokayen su to wannan shine yake ishara su macewa ba da bayan ma ayyamu abinda sun ha gani fil ufki a cikin sasannin sama min shubin na taurari mun qabdatu wanda suke suna masu fadowa wabqa ma fil ardi daidai da abinda a cikin kasa min sanami watan da su ainihin wadannan gumaka din sai gashi duk aka rugozo wadannan aljanu suke tattakawa suna sauraron maganar mala'iku hatta gada an dare kil wahyu munhazimun min ash-shayatin yaqfu ithra munhazimi sai gashi hatta gada har ya zamo an dariƙil wahyi daga wannan hanya ta wahyi din nan da ake yi yowa ma'ana sama kenan tunda kaga sama ita ce an yi wahyi ko tunda daga can ne mala'ika jibril yake saukowa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine hatta gada har ya zamo an dariƙil wahyi dangane da wannan hanya ta wahyi shine hanyar sararin sama kenan sai gashi munhazimun tana abu karewa mina shayadin daga shedanu ya kafu waɗanda suke bibiyar isra munhazimi wannan wurin wanda an karuguje din wai ma'ana shine sai ga sama ta zamo an kare wannan hanya wanda su shedanu suke zuwa saboda haka suke yi wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan wannan ya taka wannan har zuwa sama din to wai kadai su rika jin maganar mala'iku in sun kaji ya Allah madaukakin sarki ya sanar da mala'iku abinda zai za a yi lokaci kaza in sun kaji mala'iku suna maganar su kuma sai su sako na su ga sai dai wancan na sama ya hudu mana kusa gare ni wannan ya hudu mana kusa gare shi kuma har zuwa nan kasa sannan su kuma sai a ce a fada ma watan bokayen su ai ga abinda ake ciki to shine lokacin da Allah madaukakin sarki za a bayyana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya sanya aka sa wasu tauraru wanda aka jefi su wadannan shidan da ita wanda gaba ɗaya masu mutuwa sun ka mutuwa sun ka samu rauni haka dai an ka musu ƙarshe to shine sai ya zama aka ruguje su baki ɗaya wannan hanyar da suka takawa suna zuwa to an ruguza ta don ɗaya a share hanya cewa to yanzu tun da za a fara saukar da manzo sama wahayi to za a share wannan hanya domin kar wani shidani ya kuskura ya gwada ma hawa wurin balle ma ko har wani abu bai wurin ciki to shine hatta gara har ya zamo an dariƙil wahayi daga hanyar nan ta wahayi munhazimun ya zamo abun karewa mina shayadin daga waɗannan shidan da suke taka junan suna zuwa don sauraron magana ɗin waɗanda suke ya kafo suna bibiyar isra munhazimi wannan wurin wanda an karuguje ɗin to shikenan anka share wannan haya baki ɗaya sai ya zama mala'iku ɗaya kake da kawo tsakanin sama da ƙasa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ka annahum haraban afdalu abrahatin aw askarin bil hasamin rahatai hirumi yace ka annahum kai ka ce su waɗannan mushrikai ɗin nan fa kamar dai afdalu abrahatin watan rundunar nan ta Abraha wanda ya aiko a zo a ruguje Ka'aba wanda ya aiko da rundunar ta giwa ko to shine afdalu abrahatin kai ka ce rundunar nan ce ta Abraha haraban a wajen gudu da tsoro saboda me saboda duka Allah madaukakin sarki ya tsoratar da suwa zuwa manzo Allah sallama duniya da aka fara mashi wahayi haka nan lokacin da aka fara gwabza yaki da su ya kuma haka sai ga cikin tsoro kamar yanda ka san rundunar ta Abraha da ya turo a zo a ruguje wannan Ka'aba watan Ka'aba ya turo runduna tare da giwaye wanda Allah ka ishara zuwa gare su ko cikin alkurani ko na alamtar kai fa rabbuka bi ashabil fil din to shine yake cewa to kaga da suka zo karshe sai Allah ya turo da tsuntsaye kowanne tsuntsu ya dauko dutsi kuma kowanne dutsi an dauko shi daga cikin wutar jahannama wanda yazo ya rika ci aka je ka jifa su da shi to shine yake rufin su sai ga mutanen waɗannan mushrikai dinnan suna gudu wajen gudu kamar wanda ka san kurujunan da ta Abraha da ya aiko sarkin Habashi watan wanda ya aiko kinan da azu argozo na Ka'aba din aw askarin bil hasa ko kuma kamar watan warkar san rundunan nan shine aw askarin ko kuma kamar rundunan na wanda yake rumi an ka jefe ta bil hasa da tsakkuwa min rahatayhi daga watan tafin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan duka Imam Busiri yana ishara ne zuwa ga watan irin karewa da su waɗannan kafiran Makka da sauran kafiran duniya suka samu a ta dalilin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan yana ishara ne zuwa ga watan sanda an kai yakin Badar kenan wanda ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya damƙi ƙasa sai ya jefa makafirin din da ya jefi wannan ƙasa ya jefa waɗannan kafirai sai ga kowanne daga cikin su sai da wannan tsakuwa ta fada a cikin watan idanun shi kuma ƙarshe aka yaki aka shirya sarakan su to shine kai sarar gaisu cewa waskarin kamar yanayin yana tuna mana ne waɗannan abubuwan da suka bayyana shine a waskarin ko kuma kamar da ka sanar dunan nan bil rumi wanda an ka jefa bil hasar tsakuwa min rahatayhi daga takunan shi manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan sai yake cewa nabzabihi ba'da tasbihin bi badanihi ma nabzal musabbih min ahsha'i multaqimi yace nabzabihi manzo Allah ya jifa da wannan tsakuwa din ba da tasbihin bayan tayi tasbihi ita wannan tsakuwa din bai badane hima ga tafuka shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama to wannan tsakuwa kame manzo Allah jifa sai da sun kai tasbihi a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya jifa ba wadannan kafirai din shine kaji Allah na ishara ku wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah harama to shine nabzabihi ya jifa da wannan tsakuwa ba da tasbihin bayan tayi tasbihi bai badane hima ga cikin tafukan hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabzal musabbihi irin jifan nan ta mai tasbihin nan shine annabi Yunus min ahsha'i multaqimi daga cikin cikin mai hadewa din shine kifin nan da hadishi Annabi Yunus din kaga ai wannan kifi bayan hada Annabi Yunus kaga Annabi Yunus ya yi tasbihi ga Allah subhanahu wataala karshe to sai Allah ya ba wannan kifi umarni na ya jefar da shi Annabi Yunus din kai kuskure ya cutar da shi karshe kaga sai ya jefo shi akan sarari to shine ka nufin wai manzo sallama yayi wannan jifa nabzar musabbi irin jifan nan ta watan wanda mai tasbihin nan shine Annabi Yunus irin jifan nan da aka yi da shi ya min ahsha'i multaqimi daga cikin mai hadewa din shine kifin wanda ya hade shi to haka manzo Allah shi ma ya jefa wannan tsakuwa sai ga ta ta fada akan wadannan kafirai kuma Allah ya bashi nasara bisa gare su baki daya to wannan shine wannan fasali na hudu kuma sai mun dawo insha Allah sai mu tashi a fasali na biyar muna fatan Allah mana jagora inda muka daidai Allah ka amara kurakuran Allah ya fi muna Allah ya fahimta da mu jira ku gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya hada mu a gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya a gidan rahama alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa al-khatib lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين